وعلى آله وصحبه أجمعين وما البركة الحديث الخامس حديث نبير لجسكين أربعون النووي عن أم المؤمنين أنكر ودق أور مؤمنين أم عبد الله ممر عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين دك ما تايمون زن الله أوايني غريم dan shi bayan rasuwar manzon Allah ba dai daga cikin su wanda sai armi saboda Allah ya haramta arman su kamar yadda baka iya arman innarka to haka matan annabi haramun nassin qur'ani Allah ya bayyana a cikin suratul ahzab wa azwajuhu ummahatuhum haka sahabbai suke kallon su Aisha sai wadannan munafikai ƴan shi'a suke zagin matayen manzon Allah Allah ya kine musu ana kiranta da ummul mu'minin ummi abdullah ba dan ta aihu ba tana da kawa asma wadda zubairu ya arma sun ka samu da an ka sa mai suna abdullah to gidan aisha ya tashi dan shi ake mata alkunya da mammar abdullah ba ta ba aihuwa ba Allah ya kara mata yarda aisha ta riwayato hadisi daga manzo Allah hadisi 2210 cikin kanta ina to aisha hadisi nawa gare ta hadisin dandali hadisin gidan badamatsi hadisin gidan izzaso tana da waɗannan hadisai malam wallahi akwai matan da epibar da ansa film tana fattara ma zama in ya kai wuri zama yanzu ana zamnawa sai kada Allah shuruti na bata mun harka bari mu gani da kanmu duk ta har da ce fina sunnai amma tambaye ta hadisi daya sai wallahi cikin Aisha diyawa ko wanda bata ma sallah bata sallah kam sunan ta Aisha daga kormato dai zuwa cin furun da manyan lulat kamar wanda za ta hira matan ya maina da ƙaryawa mace ta zo ta shaho mai ko ga cikin dakka ko ba dalawa madibi da ragga kun ma sallah malam amma in sahiya mala ana tahiya ana kombo ana tahiya portable kin ma wallahi ko credit en fara babu wadansu gaskiya ga shintidar da suke kwana mala babu mantala babu zanar ruwa amma girman kai babu makaranta babu addini fala saddaka wala salla ana bariki aje cin shawarma abinci turaba wani abinci ne malam wanda bai da dadi wani haɗe kamar tsutsa-tsutsa wani biski-biski ƙarya gefe muje shawarma shawarma ka tambaye yadda ake salati ga manzo Allah babu fala faddaka wala salla muna kiran ku ƴan TikTok mata ƴan TikTok ku ji tsoron Allah ku san da mutuwa na gaban ku zan gaya muku abin da wani ɗalibin ilimi likita ya gani da idonsa ya ce wallahi ya taɓa gadi a inda ake kawo gawar da ta mutu a gida ka sai mutu ya mutu gida sai an kai shi kwasta yayi wurin semen wallahi yace gawawwacin mata wallahi da yawa ba su kalluwa yace ya hadu da wata gawa wallahi ya huce in semen bai iya barci duk gawar ta lalace yanzu in kai bincike babu sallah ba hijabi kawai juriya a bi wanga samari a yi binan nan a koma nan a ɗoka foto a yaɗa a duniya wallahi ya ce abinda bai taɓa gani ba ban haya bayan gari ke hitowa ta bakinta da hancinta ya yi ta mamaki wani irin ciwo ne wallahi ke idanunta bai taɓa gani irin idanun ba yawanci ya ce da an kawo gawa mace fa wallahi da wahala sai ka daure dole sai ka fashe zanen kai bincike ka ga menene zamu sanadiyar mutuwa subhanallah ƴan mata sun hibin duniya ga bishire ma dokokin Allah ga son rawa in an shiga taksi da an sawa zika taksi ma rage godin cin nan abinda kowa na yi dan aljanna ta mai rabo ce Allah ka dai san dan aljanna wai imani abinda cikin zuciya yake eh mun sani ko to kahirce cikin me yake cikin zuciya mana ku tuba ku koma ga Allah ke hito yau an gani gobe an gani har yanzu ba wanda ya sallama ya arme shi ya isa mana tub ila Allah mace ta zo da jib tsere mala kamar ba yahudiya wai aiki banki take wata ma in ba ta yi Hausa sai ta rance wallahi ba gwadi ya ce sai ta yi ina kwarta musulma ce eh baba na liman ne a'udhu billahi sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai gidansu dun limammai ne oh ni ma je ke salli da Quran shi tawlil ta iya lira amma babu aiki ba annabi ya ba da sifofin ƴan huta ba na mata kafiyatun ariyat mace wadda ba ta saka hijabi annabi karrayar dai akhiru zaman babu kallabi wai daga gani ake so mata nawa an ka gamsu ba su yi armi sai da sun kamu kaddara ce ta lullubi ki koma ga Allah ki bar sauraron waƙe-waƙe kabari yana nan yana jiran mu jama'a to Aisha wallahi ta zo da yarinta gidan manzon Allah kuma bayan rasuwar manzon Allah ba wani wanda zai ja in ja da Aisha wurin ilimi ba hatta sahabbai in abu ya rikice ku je wurin inna ana zakwa wurin Aisha za ce haka annabi ya ce haka annabi ya ce yau mata nawa sun ka iya wankan gawa da TikTok ta san ma yadda ake wankan gawa kana iya kai ta murguta suma wai imani ya ta to wallahi imanin ƙarya wai ba ta iya kallon gawa wallahi munafika wankan gawa ga mata wajibi ne su iya dan mace mata ce mata wanka in babu muharraminta in ba miji ko kane ko babanta to an samu hadari mata zalla ne sun ka mutu ba maza to wa zai mutu wankan gawa ƴan duniya to je can su kawo kaya su je can su komo nan su je duba waɗanda ba su da ƙarfi daga Sokoto zuwa Lagos wai wai leshi malama zamna ɗakin arme yayi miki yawon duniyan nan shine alkhairi gare su duniyar duka shekara nawa yayi mun saura jama'a Aisha wallahi kullun cikin ta'alibu take rabon gado dai Aisha tana iya raba rabon gado ilimi mafi ƙarfi Aisha tana raba gado Allah ya ƙara mata yarda to Aisha ci kama kanta teji qala tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace man ahdatha fi amrina hadha wanda ya kirkiro ya waro wani abu cikin wanga lamarin mu fi amrina yani fi dinina hadha cikin wanga addinin mu wanda ya kirkiro wani abu ma laysa minhu wanda baya cikin sa bai da asali fa huwa raddun za a mayar ma mutun shi a ranar kiyama yanzu kana fatar ka zo kiyama da sallah a ce ba a karba ba mutun da hankali yana fatar ya zo kiyama a ce aikin shi ba a karba ba ba ka yarda mun in dai akwai hankali to wani na ce ai ba ni na kirkiro ba malam shari'a ta iya maganin kowa inda an tsaya ana wani ya ce ni aiki ne ba ni na kirkiro ba bukhari da muslim sun ka fitar da wannan a riwaya mali yace wa fi riwayati li muslim annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar muslim yace wa man amila amalan man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki nan aikata wacan ihdath wanda ya kirkiro shi ya kirkiro kamar salatul fati wanda ya kirkiro ai daban yake ko wanda ya karya yake mafarki yayi annabi ya kawo mishi horar takarda an rubuta salatul fati wai cikin kaba kuma yayi halwa kwana 40 wata riwaya cikin kaba kwana 40 alwala tana nan fa kuma cikin kaba ba a sallah sai da ya kwana 40 ka kawo mai takarda annabi ya ce kai kadai na aje ma ita ban gaya ma Abubakar da Umar ba kai nake jira wai shi jika annabi kaga shi ya kirkiro ko to yanzu wani shi yi yake ba shi ya kirkiro annabi ya ce duk wanda ya aikata wani abu cikin addinin mu wanda laysa minhu baya cikin tafawwur da za a mayar da shi bid'a musiba ce jama'a wallahi bid'a kazamta ce aiki bai samun karbuwa sai ya hada sharadi guda biyu bayan imani al-ikhlasu kai dan Allah wal mutaba kai koyi da manzo Allah ma'auni ne ba yadda kaga dama za ka yi ba an aiko manzo ya isar da sakon Allah ya kammala komi ba wani salati annabi ya yi kowa sa salati yana sa mu kanki salati saboda umurni ne raka'a ta farko tahiyya ta farko da ta biyu duka yayi umurni mu sa mai salati ranar juma'a yace ku yawaita sa min salati sallallahu alaihi wa sallam salatul ibrahimiyya ko salati wadanda allahumma salli ala muhammad wa sallim alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam duka yi salati amma ta fati gaka yi ta allahumma salli ala muhammad albadi lima ubli wal khatim lima sabaq hadha al haqq biha wala ri la tadakkar mutal aga gadiri la muqdari la azim shikena da gama wai a ce ta yi karatun qur'ani so 6000 ne kai ka yarda yanzu wanga da na karanta wai ka karanta qur'ani so 6000 wai na yi kalada kana yarda Allah ya raba mu da bid'a, Allah ya tabbatar da mu akan sunnar annabi Muhammad. Wurin biki ko wurin mutuwa wai wani in ba cike du'a to ta tiya da salatul fati an yi ma annabi salati wa wai bai yarda da nan annabi ba sai an kawo wanga. Allah shiryar da mu dan shi Sheikhul Islam yace shedan yayi son ya sa mutum bid'a akan ya tashi zanubin da ba bid'a ba. Yanzu mashayin giya yana iya cewa giya halalce, duk mashayin giya ya san abin da yake ba gaskiya ne ko ba haka ba, to dan bid'a shi bai ma yarda, shi yana gani yayi son annabi fiye da kai, yana ganin kokari ne yake, ashe bai samu daidai ba saboda ya kauce ma shari'ar da annabi ya zo da ita sallallahu alaihi wasallam. Annabi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, Allah ya tabbatar da mu akan sunnar annabin sa, Allah ya karbe mu akan sunnar manzonsa, ya tara mu da annabi a cikin aljannar firdaus ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.